amma abu ne mai girman gaske, irin wayannan abubuwa masu girman gaske sosai yanda ya kamata. Da haka ban ga dalilin zaba wannan mutum uzuri ba, tun a Saudiya ake zama tare da shi, sannan dawon shi kusa shekara 10 wani abu, ai uzuri ya riga ya kare, ya riga ya kare duka ake. Barnan da yake wa sunna kuma da mai ambata ko mai rawani bai mata wannan barnan duka ake, bai yi gaskiya. Kuma malamin ambata ne wallahi, da a ce ba dan gidan malam bane, da haka abin da abin shi kuma sun manta. Annabi Nuhu akwai kafiri a gidan shi dan shi, Annabi Lutu akwai mata shi kafira, haka duk an samu wannan abuwa duka ake. Da haka fandarin yaro bai rage darajar uban shi, fandarin yaro bai rage an darajar gidan su. Da haka nan a fito a faɗa abu shine daidai kuma a nuna matsayin gidan. Da haka gumi yaran shi sun fi miliyan, dan yaro ya fandare ba kusurin da haka, dukkan nan yaran shi ne mu. So da haka dan yaro ya fandare ba ai bane misali kenan ake, amma duk kowa da yake bin suna kasan nan yaran shi ne duka ake.